inda yake zaune a yanzu gidan wanda ya sauke su ne ana kiran shi Alhaji Bahu shi ya sauke su a gurin kafin zuwa ga can inda yake zaune inda wannan abin ya rutsa da shi har ya zama to ya mutu anan ya fara zama a wani garejin mota shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna bangare ɗaya shi ma yana bangare ɗaya to sannan menene tarihin Muhammad Yusuf ta fuskan ilimi Malam Jafar ya ishara Allah ya gafarta masa akan ko karancin ilimi ko kuma ma kwata-kwata babu shi littattafan da na sani a tsawon rayuwarmu da shi ta shekara goma na san littattafan da ya karanta a gaban malamai daga farko har ƙarshe na san akwai kawa'idi akwai kitabul akhdari akwai ashmawi akwai iziya akwai risala na san ya fara karanta littafin muwatta malik a wajen na'ibin ash-sheikh abba aji wanda shine na'ibinsa na juma'a a garin maiduguri yana nan da rayuwarsa na san kuma ya karanta riyadus salihin shi kan daga farko har ƙarshe muwatta malik bai sauke ba riyadus salihin ya sauke ta daga farko har ƙarshe sa'annan ya fara karanta tafsirin jalalaini a wajen wannan malami dai shi ma bai sauke ba to duk abin da ya biyo bayan wayannan kamar yadda Malam Jafar ya ishara kutse ne kawai da zakin baki da rakadi da iya yi da salon magana da kuma wayo da yake wa jama'a musamman wanda suke gardawa kalman garde idan aka faɗa a sakkwatanci mai wasa da kura amma a nan gabashin ƙasar nan aka ce garde ana nufin wanda yake da alaka da tsangaya a wajen karatu ko ba haka bane ba to wannan shine ainihin matsayinsa da nasari na ilimi Malam Ibrahim Gumari zai zaka da sharhi akan wannan matsalan
insha Allah
Muhammad Yusuf ya samu kansa a wata fitina ce da bakinsa ya fada yace Allah ya jarbe shi da abubuwa guda biyu abu na farko yace yana da taurin kai abu na biyu yana son burgewa wannan kun sani aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa sune aulan nas bil insaf saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihi saboda haka ba muna fada bane dan ainihin tsananin gaba da jin haushin shi mun tabbata abinda nake fadan nan kamar yadda ake samun kamera ta dauke ni akwai da take makale tare da zanta shi a ran tashi alkiyama wallahi ba muna fada bane dan ci masa mutunci ko zubar masa da ainihin wato mutunci a gaskiya ce saboda dukkan wani masoyin Muhammadu Yusuf yayi masa gargadi akan abin da yake kai dukkan wani malami na Allah ya masa isharar cewa akwai matsala a cikin wannan tafiyar ba daidai bane ba amma yayi kunne washe ku kamar yadda Hausa yake fada saboda haka wayannan abubuwa guda biyu ku san da su cewa su ne cutarsa da shi da kansa ya fada
taurin kai
ban sai da ya kuke kiran shi anan ba
haka
ne da kuma son burgewa taurin kai da kuma son burgewa
shi da kanshi
ya faɗi wannan magana ku ɗan yi haƙuri akwai lokacin da shi ne dalilin tafiya ta dama mun fi zauna kusan shekara uku sai kuma na samu kaina a wannan guri na ina karantarwa nakan samu agaji a wajen Malam Hudu nakan samu agaji a wajen Malam Ibrahim Gumari da kuma shi Malam Jafar da kuma shi Malam ko ta waya ko ta kasa da wasu abubuwa sai na samu kaina a wani matsatsi na harkokin da'awa ga Izalan Jos ga Shi'a ga Qur'aniyun ga kuma ainihin abin nan fararen kula na cikin gari ga ƴan dariƙa sai na buga Malam Jafar waya nace ni dai rajistan da aka bani ta harkokin da'awa ina so a soke ta in huta in zauna lafiya wallahi Malam Jafar jariyar ne yace ba haka za ka yi ba abinda nake so da kai in ka samu hutu to ka gudu ka je Maiduguri ka je ka samu kaman suwa ne ya faɗa hadda sunan Malam Ibrahim Gumari sai ka dinga ainihin lokacin littafai kuna karantawa ka bi su to sannan ka zo amma shawara ta tsaye ce duk abun da ba ka da tabbas ka samu goyon bayan malaman da suka fika kwarewa suka fika experience suka fika shekaru na matsala ta ilimi kar ka kuskura ka furta ta har sai ka samu tabbas akan ta kafin ka furta yace domin idan ka furta wannan matsala ba bisa ga dalili ingantacce ba to daga baya za a zo a nemi dalili to a wannan lokaci duk abinda ba dalili ba kokari kake ka kama shi kamar da shi dalili dan ka kukuta yanzu ba kai kake kukuta ka kare ka ba addini ba yace daga nan ka halaka yace daga nan ka halaka to tun daga lokacin nan ko akasin najiman Jafar wannan kalma daga nan ka halaka ta sunan akwalwata to wannan fitina ta samu hadisi su domin asali da ya fara kawowa na cewa dalilin sa na a kaure cewa boko aikin dan sanda hadisin ne da ya kawo wanda an yi aka tabbatar da a cikin littafin An-Nasiha na Albani cewa Albani babba cewa ainihin shi da kansa ya dawo ya taraji akan wannan ingancin sa ya tabbatar da haka in kuna haka kuna dokan hankali
eh bismillah tambayoyin muke nufi duk tambayoyin a ringa kawo su don ba sai an tashi ba amsa su ba
to sannan da aka tabbatar da hadisin ya ruguje ta fuskan wani dan uwa da yake karkashin jagorancin Malam Ibrahim Gumari zai zo bayani akai shikenan sai kuma ya dawo kama wasu abubuwa a cikin bokon kansa da yake gafurtawa cewa shine dalilin sa zan faɗi wata matsala ba sai zan takaita saboda in ba shi Malam Ibrahim da kuma ainihin Malam Kubuda ya dawo akan cewa akwai wani wanda ya karanta physics ko ya karanta chemistry akwai law of conservation of energy akwai kuma a chemistry law of conservation of matter a physics energy a chemistry matter sai wani yazo ya fadakar da shi cewa ai an korewa Allah halittar karfi saboda haka boko ya zama kafirci ashe tun muna primary school tun muna secondary school aka kafirta ba mu sani
daga wannan theory
theory abin da yake cewa energy can neither be created nor destroyed but it can be transformed from one form to another to sai aka ba shi rabin loading energy can neither be created nor destroyed wanda ya fadakar da shi akan wannan nas ne wanda shi ma kafin wannan tafiyar ta kawo haka sun rabu saboda su matsaloli da Malam Ibrahim zai bayani su na je gidan na tashi daga jami'a na zo gidan na zauna sai ga nas din nan muna zaune muna tattauna sai ya ce ai shi bai sani ba yana gaya mun kenan cewa ashe tun suna secondary school ashe kafirai ne bai sani ba nace akan wani dalili sai ya ce ai ga lo din nan an korewa Allah halittar ƙarfi lokacin da muke tattaunawa Muhammad Yusuf yana bayana yana tsaye akan mu ban sani ba mai yiwa shi abokin tattauna a takili ya sani sai ya ce wannan lo an korewa Allah halittar ƙarfi sai ya ce a lo din nan ba haka yake nufi ba ce na farko ni na karanta agric chemistry a NCE nawa yanzu kuma ina karanta agric education a jami'a saboda haka ko dai ban zama fully scientist ba to ina da halaka da shi yace ba haka yake nufi ba nace na farko load din ka yanke shi ne energy can neither be created nor destroyed but it can be transformed from one form to another nace bari in maka gwari nace idan muka dauki water wanda yake H2O ne idan aka yi split din nashi into ions za a samu H+ da kuma OH- to wa'annan daga nan aka samo electrical energy from water energy ini masa gwari-gwari ne dan dai hankalin sa ya kama idan aka samu electrical energy yanzu zamu iya samu daga electrical energy mu samu cool energy in muka yi plugging air condition zai bamu me sanyi ko ba haka ba shi yasa suka ce it can neither be created nor destroyed it can be transformed from one form to another sai nace masa kuma abinda zai kara wannan magana su ma yadda ka san ana ta hakikin matsala a addini haka ake yi a boko sai dai idan karatun ka bai kai ba nace su suka zo suka yi wata magana suka ce God Almighty ko arne duk arnancin sa iya ce God Almighty ba Jesus Christ yake nufi ba wani karamin Allah ko ga kwata-kwata Allah subhanahu wa ta'ala yake sai suka ce God Almighty is the creator of everything man cannot create anything new man can only invent from what God has created. Sai ne kawo masa wannan magana ne hada masa da wannan nace wannan notes din yana daga cikin lokacin da nake part 2 a university shine introduction da course da zan karanta. sai ce tsakani da Allah wannan magana arna suka yi ta nace wallahi haka akai in kana so ka maka da dunya kar sai mamu Yusuf ya ce kada ka sake sauraren sa kada ka sake zama da shi zai sa maka shubha wallahi haka ya faɗa to abu na gaba na Muhammad Yusuf mutum ne wanda yake akwai yaudara kuma akwai ƙarya Malam Hudu zai bada shaida akan wannan Malam Ibrahim kuma zai bada shaida akan wannan a takaice dai wannan shine Muhammad Yusuf sunansa asalinsa tarihin iliminsa da kuma ɗaya daga cikin ɗabi'unsa zuwa ga harkan wannan da'awa
na'am to malam cikin masu tambayoyi sun ce akwai tambaya dangane da shi Muhammad Yusuf yayi karatun boko in yayi a ina kuma a wani lokaci
Malam Muhammad Yusuf bai yi karatun boko ko primary school bai ba mu'amala ce da ƴan boko irin mu yasa ya iya sanin wasu kalmomi daya biyu uku
ya dan watsu haka sai
ya dan watsu ina fata an fahimci dan la na ga mutane sun burgewa ba ba haka ba to ne ya samu wannan kalmomi daya biyu uku na daga cikin kila abinda zai zo a cikin bayanan Malam Hudu ya taba zuwa neman alfarma saboda shi yana shugabancin wata Higher Islamic College a Tandamaturu a bashi certificate ba tare da ya rubuta jaraba ba
shiwa
shi Muhammad Yusuf a bashi certificate saboda ya samu wani mataki da zai haura kila ya je ya samu kila a sake bashi wani makaranta dai ciwa-ciwa dai wadda asali bai kamata ba
to ba ta Malam Hudu ya abin nan kan mu shanye zakin
ta
insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wani ya ce akwai wani dalili ne da ya sa mahaifin shi yake da waccan bakar kyama ga karatun boko
akwai
wani dalili wannan ai sanannen abu ne kamar yadda muka faɗi a wurin lacca wai mahaifin shi da yake da kiyayya da karatun boko wannan dama duk gardawa suna da bakar kiyayya ga karatun boko ina jin mun amsa wannan wato kadai wani dan jan hankali da zan yi malam wato asali ita kalmar gardi in aka faɗe ta abinda take nufi shine wanda yake karatun alqur'ani ita wannan kalmar ce ta sake dawowa mai wasa da kura saboda su gardawan ne in karatun ya gaddama sai kuma yana wasa da kura dan haka sai mutane su bashi da wannan sunan nashi ci gaba da ce mai gardi su dubi asalin nashi karatu ya gardama to sai su bashi ya ci gaba a gardanta duk kalmomin suna na daya Allah madaukakin sarki ya kiyaye wata tambaya wanda yake kamar har yau dai kafin mu rabu da kai Malam Aminu shin tambayar ɗaya ga ni ne zan dace da amsa ta insha Allah don akai na ne shin ina gaskiyar magana cewa wato su Muhammad Yusuf ɗaliban Malam Ja'far ne wannan magana gaskiya ce
to idan aka ce ɗalibin Malam Ja'far ne
na'am
ba za a ƙaryata kai tsaye ba dalili saboda ya fa'idantu da Malam Ja'far ta karantar da shi kai tsaye idan Malam Ja'far ya ji tafsirin azumi to goman farko da na biyu kafin a fara tahajjud yakan ware wani lokaci daga karfe biyu zuwa la'asar don karantar da mu wasu littattafai ko wasu ƙarin bayanai to lalle Malam Muhammad Yusuf ya yi karatu a ƙarƙashin Malam Ja'far ta wannan fuska
na'am kamar na taba jin an ce shi yake jan baki ma ana karatu
shi yake jan baki
na'am
kuma a cikin jan bakin sa akwai kurakurai wanda Malam Ja'far yake gyarawa suna nan a sajjale a kasance
na'am to kun ji wata sabuwa kuma tambayar ta gaba bayan da aka yi wannan sai kuma aka ce kuma wai ko gaskiya ne ainihin wato ɗalibin albanin zariya ne to ni ba ɗalibi na bane gaskiya don ko lokacin da muka je ai na faɗi wata magana wadda ga babban shaida cewa lokacin da muka je muka shirya wannan daura a nan makarantarka da masallacinka a nan Damagum shi bai halarci wannan karatun ba sai ranar rufewa ina jin haka akai ko yawwa kaga abin ya fi shekara goma to kun ga kawai ya je bikin rufewa ne bai halarta ba ba na iya tuna a lokacin har baba gana shari'a yake cewa girman kai ne ya hana shi zuwa da jin cewa shi ya fi karfin wannan karatun kuma wannan karatun bai fi karfin shi ba to wannan kenan dan haka amma akwai wata al'ada ga kasar mu shine mutanen da ke sauraron mu a kasar sukan ce su ɗaliban mu ne nakan kora cewa saurare a kaset baya mai da kai ɗalibin wani don ba haka ba to da abin zai faɗi yanzu kamar ni mai yawan sauraron su Reverend Jatau da su Dahir Bauchi to kaga da abin malaman na da akwai nau'i kenan fanni
yawa dan haka saurare daban, saurare daban, tayu suna sauraron abubuwa ta hanyar kasusuwa da makamantansu insha Allah ta'ala. Wata tambaya wadda ina ga mun wuce ta a can baya ita ce game da matsayin mutuwarsa da dukkan waɗanda suka bi tafarkin sa, ina matsayin wannan irin mutuwa a musulunci. Babu shakka wannan dai mutuwa mugunyar mutuwa ce, amma su abin da mutane suke so mu amsa musu wasu abubuwa ne guda biyu, su ne shin su kafirai ne, shin su suna wutar jahannama. Su mutane abin da suke so mu amsa kenan. To idan ka karanta majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yayi magana dangane da khawarij, asalin aqidar nan ta su Muhammad Yusuf khawarijanci ce, ita ce fito na fito da al'ummar musulmi da makami, fito na fito da shugabanni na al'umma da makami, wanda mun yi bayanan wannan a cikin wasu laccoci da muka yi na demokradiyya an ba ku manta ba. Shin masu irin wannan ɗabi'ar ana kafirta su? Bayan Ibn Taymiyyah ya yi dogayen bayanai waɗanda ya kawo maganganu masu ɗimbin yawa, sai ya tabbatar da cewa ana hukunta kowane ɗayansu ne da gwargwadon irin aƙidar da kuma irin yadda ya kai wajen zurfafawa kawai. Amma cewa khawarij kafirai ne, to wannan maganar malamai ba su ainihin gina ta ba, domin ka ce khawarij kafiri ne, to a cikin Sahihul Bukhari akwai riwayoyi da yawa na khawarija. Saboda mutane ne za gansu da son addini da riko da addini kaza kaza, sai dai suna da zafin ra'ayi da suka dauka akan wasu nasoshi a bauɗe. To a ƙarƙashin wannan, in nan mutum ya tsaya, sai dai a dauke shi dan bid'a. In baya kira zuwa ga bid'a shi, baya rawaja, baya kuzuzuta bid'a shi ba, da makamantan abubuwan da malamai suka faɗi a ilimin hadisi, yana nan a mubtadi'in, da in bukata ta kai ana riwaya daga gare shi. Yo, amma in ya kai ga ɗauko wasu abubuwa ko warwar wasu abubuwa waɗanda suke sanannu tabbatattu a cikin addini, to wannan shine ainihin ake kafirtawa. Dan haka kun ji khulasar maganar da malamai suka yi akan su. Amma al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi Al-Muwafaqat kai tsaye shi yake danna musu kaulasa, gaba ɗaya yana kafirta ainihin khawarij. Allah madaukakin sarki yake ya. Dan haka a takfir na gaba ɗaya ba a kafirta su kungiyar khawarij gaba ɗaya, sai dai ana ainihin bid'antar da su, sannan ana zindikantar da su. Shi yasa nan na kira shi zindiki, su ne mutanen da suke bayyana ainihin musulunci amma kuma rugurguza musuluncin ainihin suke yi. Kuma kuma ta ba na sha faɗin wannan da makamantan haka. Don haka kowane mutum ɗaya daga cikinsu da gwargwadon irin yadda yake da guluwi a cikin irin wannan da wuce iyaka da makamantan haka, to da gwargwadon hukuncin shi da ake ɗauka. Shin wanda ya mutu akan aqidar khawarijanci ko yana wuta? To mun karanto muku hadisi dai anan cikin sunan Musnadul Imam Ahmad da kuma Kitabush Shari'a na Al-Imam Al-Ajurri da isnadi Hasan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-khawarij kilabu jahannam, a wata riwaya al-khawarij kilabu nar. Annabi ya ce karnuka ne na gidan wuta. Ta yawa kace to tunda aka ce wuta ai kafirai kenan? A'a, ba lalle kafiri ne yake shiga wuta ba. Akwai wadanda ba kafirai bane, Allah yana shigar da su wuta da gurgurdan zunubansu. Ina ga ba mu da tantama akan cewa babu shakka su Muhammad Yusuf sun yi mummunar aqida, kuma sun yi mummunar cikawa, kuma Allah ya wulakanta su a nan duniya, kuma ya bayyana ainihin wulakancin da ya musu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abinda muke cewa aniyar su ta bi su. Waɗannan su ne ainihin takaitattun maganganun insha Allah. Ina ga zan dawo kan ainihin Malam Hudu. Allah gafarta malam. Daga cikin abubuwan da Malam Ja'far Mahmud Adam Allah gafarta mishi ya ambata a cikin waɗannan kasusuwa da kuma wasu bayanai da muka tattauna anan, to lallai na san kana da abubuwan da zaka kare mu da su game da haskakawa da muke so ayi wa al'umma dangane da hadarin waɗannan mutane da kuma ainihin hadarin irin aqida su. Musamman zan so malam ya fara da wata magana wadda ainihin Malam Aminu ya fara ishara akan ta, magana akan forgery na certificate. Shin yaya asalin wannan magana da gaskiyar ta take? Algafata malam, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Qarashi. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kafin amsa wannan tambaya dan yakuri kadan ina da wasu gabatarwa kamar haka.
Na'am.
Da farko watan muna matukar bakin ciki da abin da ya faru a cikin wannan area namu arewacin Najeriya na wannan fitina. Abu ne abun bakin ciki kwarai da gaske wanda daruruwan mutane ko kuma mu ce Dubai suka rasa rayukansu wanda ba su ji ba ba su gani ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya maimaita mana wannan. Abu na biyu, Allah ya sani manufar wannan magana ba wai don mu ci mutuncin Muhammad Yusuf da almajiransa ba, ko kuma ba zanna mu dangi tattauna wasu matsaloli ƙanana a lokacin da akwai wasu manyan matsaloli wanda suke damun mu musulmi ba. A'a, manufar mu da wannan zama shine nasiha, wanda nasiha abu ne yana daga cikin watan lawazim hadhar din. Addinin musulunci yana tafi da nasiha, bal ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi umarni da yin nasiha, da ta'awun alal birri wat taqwa. Abu na uku, Ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu musulmi da mu zama adalai a lokacin da za mu bada shaida. Ya haramta mana watan bacin rai ko haushi a lokacin da bamu yi magana, ya hana mu faɗin gaskiya. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Wannan yana nuna mana a lokacin da zamu yi magana a matsayin mu na musulmai, kada san mutum ya hana mu mu faɗi laifinsa, kar kuma kin mutumin ya samu faɗi abin da mahalin shi. Duk yadda hali ya kasance, dangane da wannan ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa an yi dace a cikin abin da zan faɗa, ya kuma amfanar da ku masu saurare da mu gaba ɗaya, ya sa wannan magana da zan faɗa kada ya zama fitina gare mu. Wannan shine addu'ar mu'minai, rabbana la taj'al fitnatan lil qaumi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qaumi al-kafirin. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana. Ubangiji Allah kar ka sa magana mai zama fitina gare mu. Ubangiji Allah ka sa wannan magana da zamu faɗa ya zama nasiha. Allah ka haskaka zuciyarmu, ka sa mu fahimci gaskiya gaskiya ne mai aiki da shi. Ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu a lokacin da muke son wani abu ko muka ga wani abu na ainihin da muke so. Allah kar ka sa wannan sha'awa ya hana mu bin gaskiya. Sannan wannan abin da ya faru wata abu ne wanda zai sa duk mai hankali ya yi tambaya, shin wannan abun ta ina ya faru? Wannan abun an yi important din shi mu musulmin Najeriya ne, ko kuma a cikin Najeriya aka haife ta ta girma? Tambaya ne wanda duk wani mai hankali zai yi tunani, yaya aka yi ta ina wannan musifa ta shigo? Ko kuma jarrabawa ne wanda Allah ya yi mana saboda zunubanmu? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ubangiji ya nuna mana cewa duk wata musifa da ta same mu to mu ne sanadi, kuma ubangiji yana yafi da yawa ba duk abin da muka yi ba yake kawo mu da shi. Walau yu'asibu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala zahriha min dabba. Saboda haka ni kullum idan na zanna da shiru ina tambayan kaina ta ina aka shigo mana yaushe wana custom ne yayi cikin wannan akwati da aka dauko wannan abu yace babu laifi a shigo da ita Najeriya. Sannan wanda jami'in tsaro ne yace babu laifi ba za ta tushe 'yan Najeriya ba. Ina tambayan kaina wannan tambayan, ko kuma a Najeriya ne wani ya haifa mana wannan masifa ba daga wani guri ya zo mana ba, ko kuma a laifukan mu ne yawa Allah ya jarrabe mu da wannan musiba. Yawa musulmi, ina da yaqini a cikin zuciyana cewa duk wani musulmi ko da bai zanna a yau da Maiduguri ba, yaga wannan tashin hankali yana cikin damuwa daga faruwar wannan. Kullum mutum zai tashi cikin damuwa, zai kwanta da damuwa a cikin wannan al'amari. Abu na hudu, hankali bai iya karba kamar yadda malamai suke cewa Ubangiji Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu halittu daga cikin bayansa su ne annabawa da musulai, sannan kuma yake malamai su suka karɓi gadarsu. Hankali bai iya karɓan Allah madaukakin sarki ya gadar da abin da ya zaɓi wasu mutane ya ba mutanen manja. Hankali ba zai da wannan ba. Waɗannan malamai ko mutanen Muhammadu Yusuf da awansu shi ne duk wani malami in ba wancan malamin ba. Malami ne wanda baya tsoron Allah, malami ne dan wuta, malami ne malamin gwamnati, malami ne mai son duniya, malami ne wanda bai faɗin gaskiya, a takaice malami ne wanda jini shi halatta. Ina ga wannan kamar suna gaya wa Allah cewa fa Allah baka san inda zaka bada sakonka ba bayan annabawanka. Allah sakon da annabawanka suka kawo ka bar wajen iska, tunda babu wanda zai sifata irin waɗannan mutane da siffa sannan ku a ce mutanen kirki. Saboda haka wannan wata babbar masifa ce, wannan ya dace da irin abinda Allah madaukakin sarki ya musaltawa Yahudawa a lokacin da suke kokarin bada jibin shaida. Allah ya ce qul a antum a'lamu billah. Ubangiji yana cewa ga yadda annabi Ibrahim da sauran annabawa suke, kuko kuna cewa ga yadda suke shi da ku da Allah ba ya sani. Menene afsa? Allah shi ya fi sani.
Allahu
a'lamu haythu yaj'alu risalata. Wannan shine mukaddiman da nake so in yi. Sai tambaya, amsan tambayar da aka tambaye ni, Muhammad Yusuf ba shakka ya zo ya sami saboda alaka wanda yake tsakaninmu da shi da a lokacin da yake yaudara. Babba daga cikin halin shi shi ne yaudara. Idan ya ganka sai ya gaya ma abinda ka yadda da shi da abinda kake so. Saboda haka a lokacin da nake a cikin kusa da gwamnati, abinda sai ce ina kusa da gwamnati, nayi aiki a matsayin special assistant na gwamnatin Bukar on Religious Affairs, nayi aiki a matsayin senior special assistant on Religious Affairs, nayi aiki a matsayin commissioner na Religious Affairs. Saboda haka kaga ba alfahari ba ne na zama member na state executive council. A lokacin nan ina da dama in faɗi abin da zai yi tasiri a gwamnati. Lokacin da aka kaddamar da shari'a kamar yadda kuka sani bayan abin da Ahmad Jalil Bakura ya yi, ina jin ban sani ba next ne Kano ba, inda aka je aka gangamin taro na shari'a daga nan ina jin sai Sokoto ina jin na hudu shine Yobe a lokacin da aka yi wannan gangami aka bani wannan aiki sai muka tafi Saudiya muka tafi Umra daga Mana Bukar da sauran tawaga a cikin wannan tafiya mun je Jami'atul Islamiyya na Madinatul Munawwara domin akwai ƴan Yobe da suke karatu a wajen mun je kuma mun kai ziyara ga shugaban wannan jami'a da sauran malamai aka yi zama tare da shi ce wannan yana daga cikin gabanonin da suka gabatar da shari'a a Najeriya kuma zuwan mu mun zo ne Umra aiki ne na addini a batun da makaranta ne muka zo ziyara da muka kawo ku da addini ba wani abu ke nema a wajen ku ba ba kuma mun zo mu roke ku wani abu ba a'a mun zo mu ziyarce ku a matsayin ku na matsayi na ilimi a lokacin vice chancellor na wannan university ya tashi mana addu'a na alheri sai ya ce to ga abin da zan yi ya ce musulmin duniya suna da kyakkyawan fata akan musulmin Najeriya ya ce ɗaya kenan ya ce na biyu ya ce kada ku yi gaugawa a cikin al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna shekara 13 yana kira akan tauhidi a Makka ya ce ya taso mutanen garin nan sun karɓe shi shekara 10 shekaru 23 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Ubangiji yana saukar masa da Qur'ani kaɗan yace daidai da yadda likita yake ba da magani ga mara lafiya
Allah ga wata mala afwan da Allah jama'a dan yi hakuri kasar dinmu na farko ya kare wannan shine kasar na farko insha Allah ta'ala a dan bamu gurgurdan minti 2 za a cire shi za a sa kasar na 2 in ya so malam sai a ci gaba kamar yadda muka fadi wannan kasar din mun sa mishi taken karshen alewa kasa da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka rahmanur rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne kuma kuna kallon mu daga masallacin markazu salafiyya number 46 Majaro Tudun Wada Zaria jihar Kaduna Najeriya ni mai magana Abu Abdurrahman ne Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria a yanzu daren Alhamis ne wanda ya daidai da daren 15 ga watan Sha'aban hijira na da 1430 daidai da 5 ga watan August shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka sa wa suna karshen alewa kasa wannan kaset din banda wannan sunan yana dauke da kuma sakon cewa mu ma su ne kasusuwa na karshe waɗanda zamu tsaya mu ware wata rana ta musamman da zamu ce zamu sake magana akan wannan matsala ma'ana karshen tik daga kan wannan babu wata rana da za a sake kiran mutane don ai wata lecture insha Allah akan wannan abun sai abinda ba za a rasa ba lokaci zuwa lokaci a cikin karatutuka ko azuzuka in bukata ta kama a ci gaba da ainihin fadakarwa game da wannan musiba wanda muke fatar Allah ya yi wa musulmi ita mun gabatar da wani cassette wanda ainihin muke fatar insha Allah ta'ala a ƙarshen wannan cassette din da kake saurare za mu sake danna shi a sake jin shi insha Allah ta'ala daga Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda ya gabatar da maganganu akan su Muhammad Yusuf da kuma aqibar da'awarsu da addu'arsu kamar ma in kace addu'ar da Malam Ja'far yayi musu a ƙarshen kasar din ita ta ci su to kai daidai Allah maraukakin sarki ya taimake mu ana shirin sanyawa al'umma wannan kasar dan su ji sai ga wasu manyan baki waɗanda muka yi daga garin Maiduguri Malam Ibrahim Gomari daga garin Damaturu
Malam Hudu da kuma Malam Aminu Gwandu shine ainihin bayan mun gabatar da wannan kasar kuma muka ba su dama suke amsa mana wasu tambayoyi da wasu mas'aloli waɗanda da yawa na tattauna wasu mas'aloli waɗanda kan jama'a ya rude da yawa ana ganin to aini ba a garin nake ba ba makamantan haka ba to shi yasa sai muka ce to waka a bakin mai ita ta fi dadi in ji Hausawa to shine suke ƙara sharhi da tabbatar mana da wasu al'amura Malam Hudu yana ainihin yi mana wata doguwar shimfiɗa ne wadda yana gabatar da bayanan shi amma akwai tambaya da Malam Aminu ya fara wato matsala da Malam Aminu ya fara jehowa cewa shi Malam Hudu ya taba samun kanshi a matsayin shugaban wata makaranta ta Arabiya ta secondary cewa Muhammad Yusuf ya taba zuwa ya same shi akan ya bashi certificate na ƙarya domin ainihin ya da'awa cewa yayi secondary ta Larabci to Malam Hudu yayi doguwar muqaddima duk da muna fatar ya tafi kai tsaye zuwa ga sulbil mawdu saboda yadda yanayin lokaci yake da kuma muna son wasu istifsarat waɗanda za su zo daga dan uwa Malam Ibrahim yana cikin magana kasar na farko ya kare dan haka muka dakatar da shi muka sanya wannan kasar na biyu da kake saurare dan uwa mai kallon mu da sauraron mu wannan kasar din da kake saurare lallai kana buƙatar ka saurari na farko tukuna sannan zaka ji dadi kuma ka fahimci abubuwan da ke cikin wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu algafu ta malam bismillah
a takaice wannan suka ce mana
a Jami'ar Islamiyya
ko kai ziyara don haka kun gabatar da shari'a aka ce kasashen musulmi sun ji dadi amma ku je ku ilmantar da mutane suka ce domin a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka kawo kansu akan ishu na zina imani shi yasa ya kawo su da sanin illan abin da suka aikata suka zo gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi ayi musu hukunci suka ce kar ku tirsasa mutane da ƙarfi duk da kuna mulki shawaran da suka ba mu kenan saboda haka muna dawowa gida sai gaban Bakari ya ce min ku nemo malamai wanda suke iya wa'azi wanda mutane suke sauraron su ku zo a jingi program dan mutane su fahimci wannan abun kun ga shawaran da aka ba mu a Madina a garin haka ne Muhammad Yusuf ya taba zuwa yayin lecture yana zuwa da maturo wani lokaci sai muka ga Allah ya bashi fasaha ta iya magana sannan Allah ya sa zukatan yara suna sauraron shi saboda haka Hausawa sun ce yara manyan gobe sai muka ce to ka zo ka akwai masallaci da nake koyarwa na ce to tunda ni aiki ya min yawa yanzu ka zo ka ci gaba da koyarwa ya zo yana yi aka kafa board for religious affairs kafin ministry muka dauke shi board member yana karban salary a lokacin da yake cewa aikin gwamnati ba kyau muka ce to ai kuma muna biyan shi salary almajirai suka ce ƙarya ne suka zo muka muna musu voucher Muhammad Yusuf yana sa hannu yana karban salary
to shi ma ma'aikacin gwamnati ne
shi ma ma'aikacin gwamnati ne amma ko sai je tara yara sai ce ai boku ba kyau da muka faɗi haka sai dinga aiko wani mutum sai dai na sa hannu saboda haka sai ya shiga cikin rudu gasan burgewa saboda haka sai ya zo ya same ni ya ce min yana da shawara na ce to bismillah muna ci muna falo na sai ya ce awo fito waje muka fito waje muka zanna ya ce shi fa ya yi tunani yana so ya je ya yi karatu a university da ma babban matsalan shi bai primary ba balantana secondary tunda akwai makarantar high islamic college ya ce in taimake shi mana in bayi certificate na high islam ya ce masa Muhammad Yusuf annabi ya ce addinu an nasiha hadisin ko hadisi ne sahihi ya ce to kai din nan ka san abin da ya samu Salisu Buhari kana da labari na ce kaga na faro ko dan Kano ne dan gidan masu kudi ne kuma dan siyasa ne kuma siyasan ma wadda take ci PDP kuma shi ko
nije ci ko muke murdewa
haka ba a abin da nake yi take ci ba ta ci zabi nake rike ba
na fahimta
take ci a gwamnati
eh duka
sai haka take ita ci a gwamnati federal government
na'am
kana ji ko wannan mutumin kuma speaker ne abin nan ko speaker ne nace duk da haka da ya rarumo certificate din jebo ɗan jaridu da suka sashi a gaba nace yana ji federal government tana kallo Kano state government tana kallo uban shi yana kallo PDP Nigeria fa kallo nace dole ya sauka nace da kunya nace to alhamdulillah ba malamin addini bane nace don ranar da aka ce yau wani malamin addini yana da certificate din ƙarya a lokacin da ɗan jaridu za su sashi a gaba nace kuma a ce malamin sunna nace wallahi zaka za ka sa mutane bakin ciki a Najeriya nace ni bazan zama ataki to wannan abun ba nace ni bazan taimake ka akan wannan ba domin wannan ta'awun ne alal ismi wal udwan nace amma in kana so akwai junior secondary akwai senior secondary mun gyare ka ka tafi wancan din ba za ka je kai JS ba ka tafi mu saka SS1 kazo kazo kai registering ko da kana tafiya wa'azi alhamdulillah ba lamai da sun sai da su ji baka attendance ko da certificate ne dai
alele fadi
a duk Allah da duk lokacin da aka zo ne za a samu record cewa kai dalibi ne wannan makaranta nace sannan ai registering dinka kowane dalibi yana da number in baka sani ba nace duk wanda ake nema a samu number certificate din shi za a samu nace to in kana so ba zama maka wannan sai yace to sai yayi shawara wannan shine shawaran da ban sake ganin shi ba amma kwanan baya da muka je Sokoto a wajen su ba abin nan Dr. Mansur na faɗi wannan magana sai ɗaliban shi sai suka aika wannan cassette din suka aika mai duguri sai yayi lecture yace ƙarya malam Hudu yake ya zazzage ni cin mutunci sai yaushe muka yi wannan magana waye ne shaidar shi Allah shi yana tsammanin ba shaida tunda mun fita waje mu biyu ya manta da ubangiji ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa radihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah haka aka dauko wannan cassette aka zo aka yi ta zagi na aka ce jini na ya halatta muna daga cikin wanda za a yayyanka in an kafa daular gwamnati ta gwamnatin Madina Jos yan sanda sun kama shi a Jos kafin ya je yau ya karbi gwamnati wani ne wai Shamsuddin shi ne je take Oba na dama na Yobe State ya zama gwamna to Allah sa security sun kare shi tun a Jos
sufaha'ul ahlam
wannan shi dangane da ansan ku da Allah jama'a ku yi hakuri na ja ku da yawa
yayi
kafin ba da amsa ina son mutane su sami wannan kasafin da yace ƙarya nake yana nan ko da kina za a ji tsoron su da wannan kasafin saboda yanzu duk sun aka gemu nan su wanda suka samu suka gudu bayan da suka jawo musulunci cikas da bakin ciki ubangiji Allah kai sake mai ta mana wannan
amin
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah gawo ta malamin gode Allah ya saka da alkhairi to jama'a kun ji ban san tsawaita sai abubuwa guda biyu wato dai Muhammad Yusuf ma'aikacin gwamnatin jihar Yobe ne a wani lokaci a karkashin ma'aikatarka har ya ci albashin gwamnati
har gobe aka wuce shi
har na sannan kuma yayi yunkurin ya je university sai dai kai cho ba shi da ainihin certificate kuma sai ne mai samu certificate din ƙarya da haka bata samu ba shi yasa bai je university ba dan haka sai dawo ya zama babban malamin da ya dawo ya ce karatun university da jami'a da karatun bokon da aikin gwamnatin kafirci ne jama'a wannan magana ku auna ta da maganar marigayi malam Ja'far cewa ilimi amana ne addini amana ce malanta amana ce ina amana anan wannan shine wanda ake cewa mujahidi ko ya fito zai kare musulunci ko makamantan haka Allah ya kiyaye
wasu tambayoyi nake so in fara da su Malam Ibrahim kafin in tawo gare ka kai tsaye. Waɗannan tambayoyin an ce wane ne commissioner da aka kashe a Maiduguri? Mai tambaya ya rubuto ina jin da dan jimawa ne, yace jiya, kuma yana da alaka da ƴan Boko Haram. An kashe wani commissioner a Maiduguri, wane ne wannan? Na'am, alagata mala.
Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam. Dangane da amsar wannan tambaya na cewa wane ne commissioner da aka kashe a Maiduguri, kuma yana da alaka da ƴan wannan Boko Haram, amsa akan wannan tambaya shine lalle ko shakka babu an harbe wani wanda ya taba rike matsayin commissioner Hasso Biyu a jihar Borno. Kuma wannan mutum kafin kasancewarsa a wannan matsayi na commissioner, abokina ne, amini na ne, akwai mu'amala ta addini mai karfin gaske tsakanina da shi ta hanya ta a dalilina a sababina Allah ta'ala ya sanya ya san Muhammadu Yusuf. Muhammadu Yusuf ya san shi tsohon chairman ne na local government har kusan so uku a wani local government da ake kira da suna Kaga a cikin jihar Borno. Lokacin da yayin wannan local government chairman, mutane hakika sun ji dadin shugabancinsa da jagorancinsa, saboda a bisa zahiri ya kwatanta musu adalci, a iya cewa a zahiri abin da ya bayyana mutum ne da Allah ta'ala ya sanya masa tsoron zalunci da danniya da muku-muku da magu-magu, wanda yana da kwadayin al'amari na addini. Akwai suriki na ma'ana mahaifi ga ɗaya daga cikin iyalina sun taba zuwa wurinsa suna council meeting a local government nashi da sauran ma'aikatansa karkashin kungiyar Izalatul Bid'a wai ga mata sunna. Nan take da aka gaya masa cewa ga ƴan kungiyar Izala sun zo, ya fito shi da karan kansa, yasa aka bude musu ofishin sakatarensa, suka shiga suka zauna. Ya sake komawa cikin council din yace lamarin addini ya zo no more meeting, don sai a yanke wannan meeting din kai tsaye. Mai girma chairman yace in ana magana addini, magana meeting a daga sai next week. Yaje attending din su, yayi musu goma ta arziki, wanda wannan yana alamta son sa ga addini. Lokacin da ya bar wannan chairmanship din nashi, ya zo ya zamanto dukkan wayarin darussa na wa'azi da sauransu yana halarta, kuma ya kan kai min ziyara mujima a gidana, yana tambaya al'amura na addini har isuwa lokacin da ya san Muhammadu Yusuf, sakamakon yawan zuwa da gidana da Muhammadu Yusuf yake yi. Ya tambaye ni cewa wane ne Muhammadu Yusuf, nace insha Allah zan yi kokarin hada ka da shi, ka ganshi da idon ka, ya ganka da idon sa. Wata rana kuma sai ga Muhammadu Yusuf ya kawo min ziyara, wanda nan take na tura wani dalibi da keke cewa ka je wurin barista ka gaya masa idan buji yana nan, shine sunan sa, ka gaya masa ya zo gidana ina neman sa. Cikin kasa da minti 30 kuma sai ga shi ya zo, don an je an same shi a lokacin yana baccin rana, kuma aka tashe shi ya tashi ya zo gidana, wanda shine haduwarsu ta farko da zan iya cewa da Muhammadu Yusuf. Sa'annan ita wannan gwamnatin mai ci yanzu farkon ta, ma'ana a tenon ta na farko, shi gwamnan ya duba reports na waɗansu ƴan da suka yi aiki a wasu gwamnatoci a baya, wanda ya samu shi wannan mutum da cewa mutum ne da ana siffanta shi da cewa yana kwatantawa gurgurdun hali, ya neme shi da rike masa commissioner na water resources a wancan lokaci. Sun yi ta kai komo da shi akan ya karba, ya ki ya karba, bayan shawarwari da muka bashi, wanda kuma aka ce mahaifiyarsa ta sa baki, ya yadda ya karba. Da bakinsa ya zo yake gaya min cewa bayan kwana 29 da karɓarsa wannan commissioner, an zo masa da kuɗi naira miliyan 42, cewa ranka ya daɗe ga wannan. Ya ce ka san ma'aikata ta ne? Aka ce a'a. Menene wannan? Aka ce to aka ɗan dinga to ai haka aka yi. Da ya ce ina, ba shi ba. Aka sake komawa wannan kuɗin. Sakamakon haka ya tsorata, ya firgita, ya yi ta kai koma da gwamnan har zuwa dai inda ya aje masa wannan commissioner na water resources. Wani mutum ya zo nan take ya karɓa, kuma ya kalmashi wannan kuɗin ya danna aljihunsa. Bayan haka ya yi ma gwamnan nasiha akan cewa ka taimaki addini da mulkinka da dukiyarka da kaza da kaza, kuma na aje maka commissioner ka, kuma ina godiya akan wannan dama da ka bani na jinyo ne cikin gwamnatinka. Yace to ka bani shawaran me zan yi don in taimaki addini? Yace abin da za a yi ka kafa ma'aikatar aikin addini kamar yadda makociyar jihar ka, jihar Yobe, wacce mallam ya zama commissioner ta, suka yi. Yace na yadda, na karba, anan take ma yanzu an kaddamar da ita, kuma kai din kai ne dai har yanzu still commissioner ta. Nan take yayi amince masa kasancewar akwai jama'a, ya zo daga baya yana inda indan karban wannan, muka daddanne shi da shawarwari da nuna masa tunda kai mutun ne mai son taimakawa addini hakika ga dama ta zo maka da zaka taimakawa addini da ita ya karba na wayansu watanni daga baya sakamakon haduwarsa da Muhammad Yusuf din ya nuna masa cewa ai babu hanyar da gaba ko baya zaka iya taimaka ma addini karkashin gwamnatin demokradiya koda an kira ta ma'aikatan harkokin addini dukkan abin da zaka iya yi tunda asalin ake kalla kamar yadda ya misalta masa babu wata hanyar da zaka iya taimaka ma addini karkashin wannan gwamnati kuma Allah ya dade karba saboda haka samun tsiranka a gaban Allah kawai ka bari ya ruda shi ya tsaurata shi ya firgita shi wanda muka yi iya kokarin mu mun taba kaiwa karfe 1 da minti 10 a cikin gidana Allah shine sheda daga ni sai shi Allah ne na uku mu shi wannan commissioner nayi da shi a lokacin ya nuna min kaman ya gamsu daga baya kuma sai naji cewa ya rubuta takardar aje aiki ya mika wa gwamnati saboda son sa da gwamnati yake yi wata uku bai sa hannu a takardar aje aikin ba albashin sa kuma yana tafiya na tashi naje na samu famanan sakataren sa wannan ma'aikata wani mutum na garin biyu wanda inda nake zata sirrin azumi ana ce masa Alhaji Bukar Adamu nace masa ka zo mu hada kai da kai mu hada hannu da kai mu shinyo kan biji ya ci gaba da wannan aikin yace wallahi kafin ka zo ba irin abin da ban yi masa ba mun kai ga kan mun za mu yi dambe da shi a cikin office har yana ce min kai ba ni ne mai gidanka ba nace kai ne mai gidana amma ga yadda za mu taimaki addini kaki a takaice dai ya zo ya bar wannan aikin bayan da bar wannan aikin da yake yana danda wadatar sa ya dinga tallafa ma al'amuran da'awa Muhammad Yusuf akwai gidansa da yake cike da iyalansa ya tashi ya koma wani sabon gidan da ya saya ya bar musu gidan suka mai da shi makarantar islamiya da kuma masallaci domin akwai masallacin da muka yi gwagwarmaya da su har ta kai ga aka dakatar da darasin shi Muhammad Yusuf din aka kore wannan darasin daga wurin sai suka je suka fasa wani bangaren gidan suka yi wani sabon masallaci kazalika inda ya koma din kuma sai aka yadda ce kuma yana dab da masallacin da nake karantar da al-akitul wasiya ranar litinin nan ma yayi kokarin saki gina masallaci saboda yayi kusa da kusa Muhammad Yusuf ce masa wannan zai tona mana asiri ba zai yi ba amma duk da haka suka zo su darasi a wurin na hudu yakan dauki kudin sa 100,000, 200,000, 300,000 sama da haka su shiga wani local government da ake ce madambuwa wanda shine asalin mahaifarsa shi wannan commissioner su zazzagaya wurin yin wannan wa'azi din na biyar ya zo sai wani takkekin gida da filin da Allah akalli ya kai floor 8 haka ya ba su suka mai da shi tamkar wani dandalin su na aje wasu abubuwan su da Allah ne kada ya san me yake cikin wannan wurin to hakikanin gaskiya wannan shine buji lokacin da wayannan al'amuran suka taso idan nace zan tsawaita abubuwan sun fi haka amma na takaita ne don bada amsar tambayar a lokacin da abubuwan suka taso yaji cewa an tarwatsa wayannan ababe din tafiyan ta rushe daga nan yayi kokarin guduwa zuwa shi asalin kauyen su da ake ce mafai wanda sunan sa shi ana ce masa Alhaji Bujifai to garin haka kuma jami'an tsaro sun bi sawun sa wanda suka je suka kamo shi wanda lokacin kama shi kuma yana rike da bindiga sun dan yi musayar wuta sai dai ba da jimawa ba ba tare da ya kashe kowanne ko raunawa daga cikin su ba su sun samu daman raunata shi a hannu ta fuskar karya shi sun kamo shi sun zo da shi nan take ba tare da wani jira ba kuma a bainar jama'a suka bindige shi wannan shine Alhaji Bujifai tsohon commissioner Religious Affairs wanda aka ce an harbe din wannan haka ne Allahu a'lam
to mala Allah ya saka da alheri to jama'a kun ji dai waka daga bakin mai ita tafi dadi wannan riwaya daga Borno ce kai tsaye ba isnadi Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda na fahimta daga jumillar maganar da Malam Ibrahim Gomari yake ita ce maganar da tabbatar da maganar Malam Ja'far cewa mutane ne waɗanda suke da son addini sukan bi tafiyar kaga wannan ka duba mutum ne da ya samu shaida gashi daga wanda ya san shi akwai son addini amma sai aka batar da su akan haka kenan idan kana da son addini to sai ka zama mai kuma son neman ilimi ba son bin fatawa kawai ba da kuma jin kasar sai ka nemi ilimi sannan ka rinkai kana taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani ya tambaya cewa menene malamai suke yi wajen dawo da sauran daliban Muhammad Yusuf kan hanyar gaskiya gaskiya malamai suna kokarin su sai dai matsalar ita ce su daliban na Muhammad Yusuf kamar yadda bayanan da na karanto muku kwanaki daga Ibn Taymiyyah cewa su Khawarij Shi'a sun fi su mummunan magana amma Khawarij kuma sun fi jur'a akan daukan makami da kuma zartar da hukunci duk wani malami na ahlus sunna a Najeriya wanda ya zama asali daga cikin su yake ya bar su sun hukunta ya kafirta kaga ba za su saurare shi ba duk wani wanda ba daga cikin su yake ba mai zaman kanshi ne yake magana akan su koda so daya magana
sunan shi ya bayyana akan wadanda za su kashe ka'iman su kusan mutum 160 da wani abu na wadanda za su kashe wannan irin aqidar tana daga cikin sifofin su ita ce zubar da girman malaman to matsalar ita ce mutumin da baka ganin girman shi an riga an ce malamin gwamnati ne kaji yadda suka yi da malam hudu amma dubi yadda magana ta juye ina yanzu wadanda ke bin Muhammad Yusuf za su iya sauraron malam hudu bayan an ce malamin gwamnati ne jinin shi ya halatta ya yarda kaza kaza malamai za su ci gaba da iyakar kokarin su wanda ainihin dama suke yi kuma za su kara akan kokarin da suke yi idan Allah ya nufi waɗannan bayan Allah da shiriya sai su shiryu in kuma Allah bai nufe su ba babu yadda za a yi da su kar ku manta asarin al-Imam an-Nasa'i wanda Sayyidina Ali ya tura Abdullahi dan Abbas je zauna da Khawarij su 6000 da aka je an zauna an tattauna an tattauna an tattauna Allah ya taimaka an dawo da wasu wasu kuma sun wanzu a cikin wannan ainihin tafiya waɗanda su ma sai da aka buga aka yaki da su an harawan aka ainihin kashe su mun kawo wannan asari a cikin lakcocin mu da so gabata wani ya ce ayi kira zuwa ga jami'an tsaro dan gane da cin mutunci da suke yi wa masu gemu shi kai tsaye ya kawo cewa shi direban mota ne sai suka biyo shi kuma wannan abu ya faru ne tsakanin hanyar Zaria zuwa ainihin wato Kaduna a inda ainihin wato suka yi masu wulakanci da bayanai dai makamantan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai dai ita wannan magana ko da bazan iya ƙaryata ta ba amma ina da mulahaza akan ta domin wani abin mamaki tun ranar farko da aka kafa wurin jami'an tsaron nan har zuwa yau kullun sai na je Kaduna na dawo kuma dai kowa gani gani da gemu da dagaggen wando to ban sani ba wani lokacin mutanen mu suna da nau'in nasu ainihin wato rashin bada haɗin kai a halin da aka samu kai a rudani irin wannan sai kai kokarin bayyana ai kai mai gaskiya ne a'a in aka ce yi parking sai kai ranar farko ni din nan da kai na cewa kai yi parking ne parking alaji bude bud dinka na bude akwai akwati da menene ya duba yake to a sauka lafiya nace Allah ya sa ya kamata ku rinka fahimtar in an shiga hali irin wannan musamman abin da na ba ku labari a cikin lecture a Maiduguri ya rinka faruwa za su tare wannan suna bincikan shi sai a afko musu kaga irin wannan idan su zai rufe kuma waɗannan din su ma ba za su rasa irin wannan labaran ba dan haka in ba ku manta ba a nan jama'a mun shayi muku bayani akan cewa a musulunci ba a hana ka bin civil law of the land mabarnikar ba ta karo da shari'a ba ina ji mun tattauna wannan mun kawo bayanai daga malamai da makamantan haka saboda haka in aka ce sahu lakwano lakwanan nan dagutu ce ba dagutu ba ce tana daga cikin abin da ya sababa su Muhammad Yusuf shiga halin da suka shiga inda suka abin nan in aka ce yi parking me yasa ba za ka yi parking ba sai ka ce kai ba za ka yi parking ba in an ce yi parking sai ka yi parking bude mana bud dinka sai ka zo ka bude bud ina takardun motar ka sai ka kawo ina fata an gane na eh su ada ma ba ruwan su ai
lambar mashin sallahu
akbar lambar mashin Allahu akbar su ma nan mutanen ma haka suke sawa sai sa salaf ko salafiya nace dan ni ba dan san labari ni dan sanda ne zan kama dan ba salaf aka ce ka sa ba ko salafiya shine matsalar da mutanen mu suke fuskanta kenan wasu sai suna cewa ai irin wannan da'awar su ma wani suna yin irin ta mutane gaba ɗaya wato suna ganin cewa zafin kai da kokarin burgewa shine sadda ka sa salaf ko ka sa salafiya a lambar mashin din ka randa ya bata in ka je me zaka ce wa yan sanda ko kun fahimta jama'a ya kamata mutanen mu ku rinka ganewa ba bukata sai mun bata lokaci akan waɗannan abubuwan dai abinda ni nake cewa nayi mamaki bana musu amma nayi mamaki domin naga kullun sai na je Kaduna na dawo har yau din nan ina fata an gane kuma ga jami'an tsaron nan kamar yadda nace a ranar farko ne wancan post nasu na can wajen rigatukum shine ma su kai mun wancan tambaya in ba haka ba kullun kawai sai dai barka da kaza kaza kawai a wuce shi ke to ya kamata jama'a kan ku ya rinka wayewa akan irin waɗannan abu in an ce kai parking sai kai parking buɗe but sai ka buɗe but ina takardun mota sai ka kawo yaya kaza ya faru sai ka ce kaza ne me a cikin nan sai ka ce masara ce ko kuma dankali ne in aka ce buɗe sai ka buɗe jama'a kun fahimce ni da kyau to waɗannan su ne abubuwan sai dai ya lalasaf wato gaskiya saboda Allah mu masu da'awar sunna mun samu kanmu a tsurkuki ne kamar yadda na fadi a dazu wallahi sai dai mu tsarkake zuciyar mu kawai mu yi saboda Allah yanzu waɗannan irin bayanan to sune bayanai na hankali sune bayanai na ilimi to ba sune irin su matasan mu suke so ba yayin da su kuma gwamnatin muka ce su rinka adalci su rinka daina zalunci su daina kaza su daina kaza su kuma sai su ce su kuma ana tunzura jama'a su kuma ba irin waɗannan bayanan suke so ba